Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanina da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar 11 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su. Ga murtala kanin labarai.
To Sarfilu ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce dakarun rukunin Wagner na Russia ne yake rike da ikon gabashin garin Donbas na yankin Bakhmut na Ukraine, yayin da dakarun Ukraine din kuma suke rike da ikon yammaci. Wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar Shi'a a Lardin Bagh da ke arewacin Afghanistan, inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikkata aƙalla mutane takwas. Matakin Saudiya na ba zata na yunkurin maido da alakarta da Iran ya kara wani sabon salo mai sarkakiya a dangantakar ta ta diplomasiya da Isra'ila.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa tsohon gwamnan Kano, Sanata Ibrahim Shekarau ya mayar da martani dangane da bayanan da suka biyo bayan ziyarar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kai masa a gida a jiya Juma'a.
Kuma a matsayi na ni da shi muna shugabanni, ai ba zai yiwu ba rigima muke ta gaba ba. Sabani ne na fahimta a siyasance a jam'iyyance.
Haka kuma wani rahoto da hukumar UNICEF ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa a Ghana yara mata 9 cikin 10 ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da jinin al'ada.
During that I find it difficult in affording sanitary pads.
A duk lokacin da nake jinin al'ada bana zuwa makaranta saboda iyayena ba su da kuɗin siya mini audugan al'adan.
Haka kuma za a ji cewa kamfanonin aikin wato jigilar aikin Hajji da Umara sun kira wa gwamnatin Nijar da su taimaka manyatan kamar yadda sauran ƙasashe ke yi. Sai kuma shirin adawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta email. To amma fa duka wannan sai mun fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun rukunin Wagner na Russia ne yake rike da ikon gabashin garin Donbas na yankin Bakhmut na Ukraine, yayin da dakarun Ukraine din kuma suke rike da ikon yammacin garin, a cewar wani rahoton tsaron sirri daga ma'aikatar tsaron Burtaniya. Yayin da dakarun na Ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikin su, rahoton ya ce wannan yakin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke kara haifar da babban kalubale ga dakarun na Wagner na kokarin ci gaba da kai hare-haren su zuwa yammaci. Duk da haka ma'aikatar tsaron ta ce dakarun na Ukraine da sansanin dagar su suna fuskantar barazanar yunkurin Russia na fatattakar sojin Ukraine daga arewaci da kudanci. Moscow ta ce kwace Bakhmut wani babban mataki ne ga sojojin Russia wajen karbe ikon daukacin yankin Donbas na gabashin Ukraine. An dawo da wutar lantarki a babban birnin Ukraine kwana daya bayan Russia ta harba wasu jerin makamai a fadin kasar waɗanda suka lalata kayayyaki da cibiyoyin samar da makamashi. Wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar Shi'a a Lardin Bagh da ke arewacin Afghanistan, inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikkata aƙalla mutane takwas. Wani kakakin 'yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaidawa muryar Amurka cewa bam ɗin ya auna wani biki ne da ake yi na kafafen yaɗa labaran Afghanistan da ke babban birnin Lardin Mazar-i-Sharif. Ya ce 'yan jarida 5 da yara 3 na daga cikin waɗanda suka sami raunuka. Jami'an yankin da malaman addini na daga cikin baƙin da suka halarci bikin. Abdul Nafi Takor, kakakin ma'aikatar lamurran cikin gida na gwamnatin Afghanistan da ke karkashin mulkin Taliban a Kabul, ya ce wani bam ne da aka danna ya haifar da fashewar, kawo yanzu kuma ba wanda ya gaggauta ɗaukar alhakin kai harin. Matakin Saudiya na ba zata na yunkurin maido da alakarta da Iran ya kara wani sabon salo mai sarkakiya a dangantakar ta diplomasiya da Isra'ila, wadda ke bukace da gani an daidaita ta, a cewar masu fashin baki. A jiya Juma'a, Riyadh da Tehran suka bada sanarwar cewa bayan shekaru 7 da yanke hulɗa, za su sake buɗe ofishin jakadanci a cikin watanni 2, tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattabawa hannu sama da shekaru 20 da suka gabata. Yarjejeniyar wadda China ta shiga tsakanin kullawa ta janyo kakkausan suka Isra'ila daga Prime Minister Benjamin Netanyahu wanda ya bayyana kudurinsa na kawance da Saudiya a zaman wani sashi na kawancen yaki da Iran a yankin. Shugaban ƴan hamayya na Isra'ila Yair Lapid ya ce hakan na nuni da wata babbar kasawar gwamnatin Isra'ila bangaren kudurin kasashen waje mai hatsari.
To nan ba da jama'a Murtala zai kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya mayar da martani dangane da bayanan da suka biyo bayan ziyarar da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje ya kai masa a gida jiya Juma'a. Inda rahotanni ke cewa ba ta rasa nasaba da yunkurin da gwamnatin Kano ke yi na nemawa dan takar jam'iyyar ta APC Nasiru Yusuf Gawuna a zaben da ke tafa na makon gobe. Sai dai a hira da wakilin murya Amurka a Kano Muhammad Ibrahim Kwari, Sanata Ibrahim Shekarau ya musanta hakan. Yana mai karin haske game da dalilin ziyarar.
To gaskiya abin da ya faru ina da wani aboki dan uwa dan kasuwa ne wanda ake kira Alhaji Sani Dahiru Yakasi SDY contractor ne mai yin aikace-aikace kuma dukkanin mu da muke gwamnati mun san shi akan haka kuma yana mu'amala da mu ta mutunci. Sai aka waye gari yau cewon ya rasu saboda haka muka tafi aka yi jana'iza a kofar gidan sarki ana sallamewa daga sallan jana'iza sai kamu hannu na muka tafi muna jimamin wannan da ya rasu wanda ni da shi duk mun san shi har muka zo gindin motarsa sai ce da ni za ka je makabarta ne nace a zan je sai ce to dan me ba za ka shigo mota ta mu tafi tare ba muka shiga mota daya da aka gama tirar mamaci gwamna ya ce to zan karasa lada na ni na dauko ka zan kai ka gida nace na gode da muka zo muka shigo ce wanda mu zo mu kara addu'a kuma a matsayina ni da shi muna shugabanni ai ba zai yiwu ba rigima muke yi ta gaba ba sabani ne na fahimta a siyasance a jam'iyyance kuma gurin da muka haɗu ba guri ne na siyasa ba so gaskiya duk wani raɗe-raɗe da mutane za su faɗa yau duk inda na haɗu da Ganduje za mu gaisa matsayinmu na shugabanni musulmi haka kowane jagora kila ne da mutane za su ba da fassarori
lakari da matsayin shi dan takararsa a gurinka ana ganin ma kamar shukar ka ce a siyasance da haka kamar za a iya cewa za ni ce ta tadda muje mu
to Gawuna ba zan ce wai ba mamini mu'amala tare da shi ba shi kansa yana faɗa cewa a ƙarƙashin shugabanci na ya wato fiƙe haƙoransa a siyasa kuma an zauna lafiya an tafi da al'amura lafiya lau ba wanda zai karyata wannan kuma mu kanmu muna alfahari ba shi kadai ba abu in ka dauki sauran yan takara yanzu misali ka dau malai Ibrahim Kalin yau saboda shekara 40 aboki ne malamin mu ne muna mu'amala da shi mun san juna har gobe kaga ma misali zaka ce wani wanda zan dauka ni ai ga malai Ibrahim Kalin
amma wannan baya nufin your excellency ai da kofa tunda akwai kwana takwas masu zuwa tattaunawar yiwuwar aiki tare
zancen kofar tattaunawa a siyasance ai na ganin wannan kusan babu ita domin duk da dai a siyasa ba a makara a kowane irin al'amari so ban yi magana siyasa ba amma dai ba zan ce ba za a ci gaba da tattaunawa da duk wanda ya nemi tattaunawa da dukkani harshe har misali Rabi'u Kwankwaso da sauran shugabanni ba wanda zai zo gidanmu mu rufe masa kofa.
Sanata Ibrahim Shekarau kenan a tattaunawarsu da Muhammad Ibrahim Kwari a birnin Kano. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
An ɗaure wasu tsofaffin membobin wata ƙungiyar Hong Kong guda uku da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin ƙasar China ya rutsa da su a dandalin Tiananmen ne a shekarar 1989 a gidan yari na tsawon watanni hudu da rabi a yau Asabar saboda kasa miƙa bayanan ƙungiyar kamar yadda dokar tsaron ƙasar ta Hong Kong ta tanada. Laifin dai yana da hukuncin ɗauri mafi yawa na watanni shida. Chow Hang Tung da kuma Tang Ngong Kwan da Tsui Hong Kong jagororin rusasshiyar kungiyar haɗin kan Hong Kong da ke goyon bayan kungiyoyin demokradiya na ƙasar China an same su ne da laifi a ranar 4 ga watan Maris kafin a bayyana hukuncin Moscow ta ce za mu ci gaba wato Cho ya ce za mu ci gaba da yin abin da muka saba yi wato yakar ƙarya da gaskiya rashin mutunci da boye gaskiya hauka da dalili kawuran rabuwar kai zamu yaki waɗannan zalunci a duk inda muke dole ne mu tsayu akan tituna a cikin kotu kuma daga gidan yari mai shari'a Peter Law ya faɗa yayin yanke hukuncin cewa tsaron ƙasa na da matukar muhimmanci ga muradun jama'a da kuma ƙasa baki daya matasa masu zanga zanga a Georgia bayan tilastawa majalisar dokokin ƙasar yin watsi da sababbin dokokin da ke janyo cece-kuce sun kuduri aniyar ci gaba da matsin lamba kan gwamnatin kasar wanda suka yi amanar cewa ita ke nisanta kasar daga turai dubban matasa masu zanga-zangar lumana ne suka mamaye babban birnin kasar Tbilisi a wannan makon da yawa daga cikin su da suka zanta da kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP sun ce sun dage akan cewa suna yi ne don goyon bayan jam'iyyar da ke kasar mai tsananin bangaranci bane babban dalilin da yasa suka jajirce wa hayaki mai sa hawaye da kuma ruwan sama inji su shine imani da sanin ya kamata tsohuwar kasar Soviet ta kulla alaka da Turai zanga-zangar ta barke ne a ranar Talata a lokacin da majalisar dokokin kasar ta fara gabatar da wasu dokoki na wakilan kasashen waje da suka yi kama da dokokin Russia da ake amfani da su wajen murƙushe kafafen labarai da kungiyoyin fararen hula sakamakon matsin lamba daga masu zanga-zangar jam'iyyar Green Party mai mulkin Georgia a hukumance ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin ajiya Juma'a domin farantawa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokokin suna rike da alamomin da ke cewa mu Turai ne
Murtala Faruk Sani ne ke karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wani rahoton da hukumar UNICEF ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa a kasar Ghana yara mata 9 cikin 10 ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da al'ada sakamakon rashin audugan mata mai inganci abin da ke mayar da wannan agogo baya a kokarin da kasar ke yi wajen inganta neman ilimi ga yara mata wakilin Hamza Adan na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ya aika mana
Beatrice Awuni, daliban karamar sakandare ta Nebayi Roman Catholic a kauyen Afare a jihar Ashanti, ba ta zuwa makaranta a duk lokacin da take fama da matsalan jinin al'ada sakamakon rashin audugan al'ada mai inganci.
Difficulties in my menstruation. During that I find it difficult in affording sanitary pads.
A duk lokacin da nake jinin al'ada, bana zuwa makaranta saboda iyayena ba su da kuɗin siya mini audugan al'adan. Din kuma nayi amfani da tsumma ko kuma sufun kayana na isa makaranta sai kawaye na su ringa tsukana na gaskiya bana jin dadin zuwa makaranta in na fara jinin al'ada wani sa'idin in namiji ma ya tuntube ni da batun su ina amincewa sabida ya taimake ni na saya audugan al'adan
he just buy some for me
wani rahoton da hukumar UNICEF ta majalisar dukkin duniya ta fitar ya nuna cewa a Ghana yara mata 9 cikin 10 ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da jinin al'ada sakamakon rashin audugan mata mai inganci abinda ke mayar da hannu agogo baya a kokarin da kasar ke yi wajen inganta neman ilimi ga yara mata ganin yadda matsalan rashin samun audugar mata ke shafan karatun dalibai mata a wannan kauye Hamdiya Abdullatif wacce ke tafiyar da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Ecomi Africa tana malama a makarantar ta bullo da hanyar samar da audugar da ake iya sake amfani da ita
aran da nake gwada musu abun yake cikin wannan lokacin ba su zuwa school saboda ba kudi a sayi pad ni yake wannan lokacin nan sai ba su zuwa school wadan su kuma da na tambaye su shi wadan su mana use abubuwan da bai da kyau ni yake ta mun da suke menstruation sai suna yi ragogi suna yin da shi wadansu kuma ma saboda suna bidan kudi su sai nan maza suka neme su sai su yadda don su samu kudi su sai pad isa sai ya bari ciki teenage pregnancy da school dropout yayi yau fabric kawai ne muka yi da shi ba chemicals ciki kuma material da muka use ne yayi very hygiene product is antimicrobial isa an kasa bai harbor bacteria muka use ka kare shake wanki abinki fine simple ki shanya shi cikin rana ka kare ki na da abinki ki aje isa yayi good for body mu yana prevent diseases kuma yayi good for pocket don muna save kudi kuma yayi good for the environment don bai kawo shara
da raise the pad up and smile
Sidi Hamdi Abdullatif na zuwa makarantu tana rarraba wa yara mata audugan al'adan da za su iya yin amfani da shi har na tsawon shekara ɗaya ba tare da ya lalace ba kyauta Beatrice Awuni na ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Nibayi RC da ta samu audugan kyauta kuma ta yi murmushi sosai
I'm going to feel comfortable in going to
A yanzu zan iya zuwa makaranta cikin nishadi kuma na cimma burina na gode Ecomi Africa da wannan taimako.
Appreciate that.
Ne dai ba matsalan rashin zuwa makaranta ga yara mata kadai ne audugan ke kokarin magancewa ba har da na gurbata muhalli. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
To a gaida Hamza Adam wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com da ma shafukan mu na sada zumunta Facebook Twitter da kuma Instagram to yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10:16 yanzu kuma sai shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya baba yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku Shirin a dawo lafiya na wannan mako zai duba wani batu ne na hatsarin karon jiragen kasa da motoci inda a wannan mako wani jirgin kasa da ya hatsari da motar bus na ma'aikatan gwamnatin jihar Lagos lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida karon jirgin kasa da motoci na sanadiyar asarar rayuka da dama a Najeriya irin wannan na baya ya halaka wata mace yayin da jirgin kasa ya ji karo da motar ta a Kubuwa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a cikin watan Disamban bara hatsarin na Lagos da shine wanda ya fi lakumi rayuka masu yawa a cikin wannan lokacin wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya hada mana rahoto akan wannan hatsarin
shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa yayi karo da motar safa dake dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar Lagos a sanarwar da ya baiwa manema labarai jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta kasa ne ma Ibrahim Farlauye ya ce nan take dai fasinjoji akalla 6 suka rasu yayin da wasu da dama kuma aka garzaya da su wasu asibitoci dake birnin na Lagos a lokacin da ya ziyarci asibiti koyarwa na jihar Lagos gwamna Sanwo Olu ya jajantawa iyalan waɗanda hatsarin ya rutsa da su tare da umartar ba su magani cikin gaggawa kuma gwamna ya ce za a sauko da tautoci ƙasa-ƙasa domin girmama waɗanda suka rasu a wannan hatsari Mr. Benga Motoshin shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar Lagos
tragedy that nobody prays for. But what is going on here now is that doctors have put these guys in what they call the triage center for them to be sorted out and then those who are going to be moved into wards and those who may even be treated and be allowed to go home today. So the impression that some people are creating that they have not been taken well taken care of it is very wrong
yace zaka likitoci da malaman jinya na ya bakin kokarin su na bada agaji ga masu jinya kuma babu karshen gaskiya game da rade-raden da ake baza ta kafofin yada labarai cewa hukumomin asibitoci daban-daban sun ke kulawa da marasa lafiya kwamishinan ya kara da cewa fasinjojin motar safa ma'aikata ne na gwamnatin jihar Lagos dake kan hanyar su ta zuwa aiki da safiyar yau kuma gwamnati tana alfahari da su. Shi ma bangaren sa ministan sufurin jiragen sama Sanata Hadi Sirika ya bada umarni ga hukumar da ke kunar da bincike akan hatsura da ke gagashin ma'aikatarsa da ta hanzarta gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hatsari da ya auku a birnin Lagos. Wata sanarwa da mataimakin sa ta fuskar yaɗa labarai Dr. James Odogo ya rataba hannu ya ce gwamnati ta damu matuƙa dangane da wannan hatsari. Wasu shaidun gani da ido dai sun shaida wa 'yan jaridu cewa direban motar sama ya ki tsayawa a lokacin da aka tsaye da sauran motoci bayan da jirgin ya tunkaro hanyar da motocin ke wucewa, watakila a bisa tunanin cewa zai iya wucewa kafin jirgin ya kawo gare shi. Wannan dai ba shi ne karin farko ba da ake samun hatsari na mota da kuma jiragen kasa a Lagos da kuma sauran sassa daban-daban na Najeriya. Ko a kwanakin baya ma dai a birnin Abuja wani jirgi da ya taso daga Kaduna ya kashe wata mata ma'aikaciyar gidan talabijin ta kasa NTA a lokacin da take kokarin tsallaka hanyar jirgin. Babban ya cikin murya Amurka daga Najeriya.
Yayin da ke ziyarar marasa lafiya na wannan hatsarin, kwamishinan kiwon lafiya na jihar Lagos Akinna Abayomi cewa yake
I've gone to the accident and emergency hospital on the Ibadan tollgate, expressway tollgate. I reviewed all the patients there.
Na je asibitin kulawan gaggawa da masu hatsari akan babbar hanyar Lagos zuwa Ibadan. Na ga marasa lafiya suna murmurewa. An kai wasu kuma zuwa asibitin Bagada, su ma suna samun lafiya. Wata mace kadai ce a gurin da ta samu karaya kuma za a shiga da ita a matafiyata. Akwai wasu kuma ƴan kalilan a babban asibitin Lagos Island, wasu kuma na babban asibitin Orile dake Agege, su ma suna samun sauki.
And there's some at Orile Agege General Hospital are also doing very well.
Da 'yan sanda suka fara gudanar da bincike akan musabbabin wannan hatsarin domin daukar matakin hana faruwar haka nan gaba. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makiri nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yako Makeri. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kake so a banza ko kuma a ce ka sai ka ci kuma ya tashi tsakanin mu da mutane.
To an samu zalin shi ko gazawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba.
Idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi ba don haka mu ne.
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ugun Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai.
To madalla yanzu kuma sai ka danga cikin ra'ayoyin da ku masu roki aika mana ta email. To sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace Minista Sadiya Umar Faruk ya kamata ki fitar da mu daga cikin duhu. Shin wai mutum 100 da yake nufin kin fitar daga talauci ko miliyan 100 kamar yadda muka ji an ce? Kin fadi. To gaskiya idan dai miliyan 100 ne to sai dai idan wata Najeriya ce, amma ba wannan da muke ciki ba, domin mu dai ba mu gani a ƙasa ba.
sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad yace kasashen duniya ya kamata ku gaggauta hada karfi da karfi wuri daya domin ku samu nasarar kawo da duk wasu ayyukan ta'addanci da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a ko ina suke duba da ganin yadda ƴan ta'adda ke ci gaba da kai harahari har ga jami'an tsaro da sauran fararen hula sako daga Haruna Muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a sakonmu na gaba ya fito daga Allah a wato Ado Salati goma ga Annabar Jau yace yau kira zan ga sabon angon Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu da cewa dan girman Allah da manzansa idan ya duka da mulki ko kuma ka da madafin iko ka rike kowa da zuciya daya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba dan samu ro kasar mu ci gaba mai dorewa a karshe yake addu'a Allah ya bada ikon yi dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya ya fara da sallama yace a gaskiya talakan Najeriya yana cikin rudani da rashin sanin tabbas domin kotu ta bada umarnin ayi amfani da tsaffin takardun kuɗin naira amma shugaban kasa da gwamnatin babban bankin Najeriya duk sun yi gum sun ki cewa komai sakamakon haka mutane ba sa karɓan tsaffin takardun kuɗaɗen to daga nan kuma sai sakonmu na gaba shi kuma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga baban wato baban damamman bandi da Allah sarkin yakin nima da tasi ungo tudu da dahir zakin soyayya suka ce makonni biyar rage a fara azumin watan ramadana muna kira ga ƴan kasuwa dan Allah da manzansa kar ku tsawwala farashin kayan masarufi to sai mu ce amin sakonmu na gaba ya fito daga babba Haruna Bajuga yace muna addu'a Allah ya daidaita mana lamarin kasar mu Najeriya ta yadda talakawan kasar za su samu sa'idar rayuwa sai kuma sakonmu na karshe a yau da ya fito daga Aisha Humaira iyar Hussein Dango ta karaso daga jihar Yobe tace ya Allah muna tawassuli da su a wace 99 da ka zaba mana shugabanni na gari a wannan zabukan na gwamnoni da ƴan majalisun dokoki to sai mu ce amin to yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai a takaice
to sarfilu a takaice dakarun rukunin Wagner na Russia sune suke rike da ikon gabashin garin Donbas na yankin Bakhmut na Ukraine yayin da dakarun Ukraine din kuma suke rike da ikon yammacin garin a cewar wani rahoton tsarin sirri daga ma'aikatar tsaron Burtaniya yayin da dakarun na Ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikin su rahoton yace wannan yakin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke kara haifar da babban kalubale ga dakarun na Wagner na kokarin ci gaba da kai hare-haren su zuwa yammaci wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar Shia a Lardinburg da ke arewacin Afghanistan inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikata akalla mutane 8 wani kakakin 'yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaida wa muryar Amurka cewa bam ɗin ya auna wani biki ne da ake yi na karrama wasu kafafen yaɗa labaran Afghanistan da ke babban birnin Lardin Mazar Sharif matakin Saudiya na bazata na yunkurin maido da alakar ta da Iran ya kara haifar da wani sabon salo mai sarkakiya daga takarta ta diplomasiya da Isra'ila wadda ke bukatar ganin cewa an daidaita ta a cewar masu fashin baki a jiya Juma'a Riyadh da Tehran suka bada sanarwar cewa bayan shekaru 7 da yanke al'ada wato da yanke hulɗa za su sake bude ofishin jakadanci a cikin watanni 2 tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattaba wa hannu sama da shekaru 20 da suka gabata an daure wasu tsofaffin membobin wata kungiyar Hong Kong guda 3 da suka saba shirye bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rigicin ƙasar China ya rutsa da su a dandalin Tiananmen a shekarar 1989 a gidan yari na tsawon watanni 4 da rabi a yau Asabar saboda kata mika bayanan kungiyar kamar yadda dokar tsaron kasar ta Hong Kong ta tanada
to madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugun Najeriya Niger kamar Chad za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kamar kodin shi za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com
yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da kuma Dadi Balawi da ya hada shirin ya bada umarni sai injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai mu sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.